بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yammacin juma'a 24 ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 3 ga watan mayu shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 211 cikin jarage darussa da muke yi daga wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani lil usul wanda muka musu lambobi a najeren giya haka kamar da muka saba a wannan jeren giya muna karatu daga littafin Ulumul Qur'anil Karim wallafar Professor Nuruddin Aitir Allah ubangiji ya gafarta mishi zamu tashi inda malam yake cewa al-faslul hadi 10 at-tafsiru fil asr al-hadith daga lambar shafi na 110 malam yace fasali na 11 batu akan ilimin tafsiri a wannan zamanin da muke rayuwa bayan ya shigo zamanin mabambanta ya ratso har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa karni na 15 kenan malam yace fi matla'il karnin rabi 10 al-hijri al-munsarim a farkon karni na 14 na hijira shine karnin da ya wuce kenan wa fi dhilil ihtilal al-ajnabi kuma a karkashin wato mulkin mallaka na turawa likathirin min albilad alislamiyya lokacin da turawa suke cin karansu babu baka na mulkin mallaka a cikin kasashe da dama na musulmai wa aktharuha aw aktharuha ko da kace da yawa kuma fi yawa ihtadama sira'ul fikri fil bilad alislamiyya wa uthira shubuhat sai aka samu wani karam batta a abin da ya shafi al'amarin wato ilimi a kasar kasashen musulmai karambata tsakanin ilimi na musulunci da sabon ilimi da aka kawo na boko wanda aka cire addini daga cikin sa wanda kuma yake dogara kawai da al-ulumut tajribiyya wato experimental sciences abinda kawai aka gwada aka ga yayi shi ake bi ya dace da addini ko bai dace ba ya dace da dan adamci ko bai dace ba wannan ba shine damuwa ba to ana cikin wannan sa'in wa uthirat shubuhatun wa ishkalatun haula mafahimul qur'an al-asasiyya kuma aka fara wato kirkiran ana yada wasu shubuhohi da wasu rigingimu da suka shafi wato abinda yake da alaka da fahimtar wasu ayoyi da wasu maganganu da al-qur'ani wal ulumi allati ishtamala 'alayha aka fara kawo tababa da ƙaryata ko musunta abubuwan da al-qur'ani ya faɗa na ilmomi na tarihi na abinda ya shafi lahira na abin da ya shafi sararin samaniya da makamantansu wa kanatin naz'a almadiyya as-sarif almulhida mutasallitatan ala almufakkirin fi urba a lokacin akwai an-naz'atul madiyya shine materialism tunani na abinda aka gani kawai shi aka yadda da shi abinda za a samu a duniya kawai shine abin nema mulki kudi tattalin arziki sarauta karfin soja as-sarifa tsantsar materialism tsantsar jari hujja al-mulhida wanda ya gina shi akan karkata daga barin addini mutasallitatan ala al-mufakkirin fi urba wannan ya zama shine abinda ya mamaye tunanin gaba daya masana a ƙarshen turawa lokacin a ƙarshen turawa ana yayin fikira ta al-madiyya ala hisabi al-fikra ar-ruhiyya wato dan adam bai damu da abin da ya shafi zuciyarsa da ruhinsa da makomarsa ba ya fi damuwa da buƙatar bakinsa da buƙatar idansa da buƙatar al'auransa shi ne kawai damu shi al-hayatul maddiya to ana cikin haka mimma ja'ala jumlata hadhihi al-awamil wa ghayriha yuthiru al-jadala wa shubuhat waɗannan abubuwan su da kansu sun zama abin rikici shin haka ya kamata dan adam ya rayu wani irin cigaba ne dan adam yake yi na mai haƙari jiya ci gaban da zai raba shi da tunanin Allah ya raba shi da tunanin lahira ya raba shi da duk wani abu na dan adamci allati asarat رجال العلم والفكر المسلمين للاطلاع بمهمتهم تجاه هذا الواجب wanda hakan ya jawo kuma malamai a kasashen musulmai su ma suka fara mai da martani suka fara kokarin kare haƙoƙin Qur'ani da musulunci da mai da martani ga wannan yanayi wa kana min at-tabi'i an tattajiha anzaru jami'i al-jami'i ila al-Qur'an ce kuma abu ne wanda yake a dabi'ance ba mai wahala fahimta ba kowa sai idan shi koma kan Qur'ani tawajjaha al-munharifuna ilhadan wa tashkikan karkatattu suka dawo da hankalin su kan alqur'ani suna masu kokarin kawo ilhadi da shakka wata wajahar ulama wa izhara lil haqqi wa hidayatul qur'an su kuma malamai na gaskiya suka kuma gurin qur'ani dan neman shari'a da gaskiya dan warware wadannan shiboyi wa tafsiran sahihan li ayatihi wa li ijazihi su ma suna kokarin su yi fassara mai kyau ta yin alqur'ani da ijaz na qur'ani yace ولكن في ظل الانهبار والدهشه لتفوق الاجنبي جاءت بحوث عدد من العلماء والمفكرين الاسلاميين متاثره بمناهج الاجانب ومفاهيمهم الماديه البحته سيدي انا cikin wannan yanayin turawa sun yi galaba akan mutane a bangaren mulkin mallaka sun yi galaba a bangaren tattalin arziki suna da karfi na siyasa a duniya to a dai lokacin musulmi suna da rauni raunin su ya bayyana suna kokarin su dan rage wa kansu zafi to kuma sai aka samu wasu cikin musulmai abinda turawa suke akai yana burge su shine al-inbihar wad-dahsha ana mamakin kai turawan nan sun kai kololuwa wajen cigaba musamman musulmai waɗanda Allah ya jarabce su da zuwa kasashen turawa dan yin karatu ko bincike ko aiki ko hijira suka zauna kasashen turawa ingila da faransa da jamus da italiya da makamantansu to wannan abin sai ya burge su da tafawuqil ajnabi sun ga cewa turawa sun yi fintinkau ja'at buhusu adad min al-ulama'i wal-fakkin al-islamiyyin muta'assiratan bi manahij al-ajanib saboda sai wasu rubuce-rubucen na malamai musulmai na yan boko musulmai sai suka fito alhalin karara ana ganin tasirin salar rubutu da manhajin can na turawa al-madiyal bahta wanda pure materialism ya saba kuma dabi'a musulunci wazahara asalu dhalik asar dhalika wadihan fi tafasiri adad minhum mimma yata'aradu ma al-adillati wa manhajit tafsir kuma a aikace karara haka ya bayyana a cikin wasu daga cikin daban tafsiri da aka rubuta da aka tawa wannan zamanin karara aka ga cewa wadannan tafsirai akwai tasirin boko da tasirin manhaj research methodology na yammacin duniya wanda ba sa kulawa da addini wa min dhalika inkaru ba'dihim al-mu'jizat al-hissiyya da gaskiya abinda aka fara gani shine wasu malamai marubuta suka fara inkarin mu'jiza wanda aka gani ido da ido kamar mu'jizar annabi Isa kamar mu'jizar naqatu salih kamar mu'jizar fado wajin jirin wata da ire-iren su mu'jizar zuwa Isra'i da Mi'raji duk wannan sai su ce kai ba su yarda ba saboda ya saba wa abinda suka sani a cikin al-ulum at-tajribiyya suka fara karanta wannan wal ayatul warida fiha wa ta'wilul ayatul warida fiha ta'wilan ba'idan mutakallafan suka fara mummunan ta'wili fassara mara kyau wanda ake yin ta da karfin tsiya ma waɗannan ayoyi mislu ta'wilul Isra' ala annahu kana bil manam aw bi ruhi faqat kamar Isra'i da musulmi suka yi amanna da shi sai aka samu wasu sababbin wato masana suka ce a ai ba zai yiwu a ce ga wata dabba mai shegen sauri ta fita dauki annabi ta tafi da shi an hawo da shi sama wannan ba zai yiwu ba sai dai kawai a ce yayi kwanta ne a bacci ya gani a mafarki ko kuma ruhin shi aka tafi da shi ba jikinsa ba wanda wannan kaga musadiman sarihal ayati wal ahadith al mutawatira suka ci karo da ayoyi karara ayin da suka ce subhanallazi asra bi abdi suka kara da su da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labarin suka ce basu yarda ba wa kadhalika inkaru khalqi adama wa ta'wili qissati haka nan suka yi inkarin halitta annabi adam da Allah yayi daga yumbu da kuma suka yi ta'wilin qissa cewa ba haka bane hatta fassara ba'dun qawluhu ta'ala har wani ma a cikin su da yazo bayani akan fadin Allah khalaqa khalaqakum min nafsin wahida ya annasu taqarrabakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kaga kowa ya san halitta daga Adam shine nafsin wahida ko sai yace annal murada inji shi wannan malami yace abinda yake nufi khalqul arabi min isma'ila alayhi salam cewa ku larabawa da kuka zama gaba dayan ku zuri annabi isma'il shi ake nufi wannan magana ta cikin tafsirin tafsirin wani malami da yake ce mishi Ahmad Mustafa Al-Marragi Al-Marragi malami ne mutumin mutumin Misra Azhari ne ya rasu a 1952 wanda ya dace da Hijriya 1371 wannan malamin ya rubuta wannan tafsirin tafsirin yana nan babban ne tafsirin ana buga shi a cikin mujalladi 16 juz'ai 30 amma cike yake da famat iri-iri zantuttuka marasa kan gado shi sa Allah ya kwashe mu littafin albarka bai albarka ba da haka za ka ga ma da an ce wa ma ya san shi wa ke karanta shi wa ke reference da shi saboda ya cika shi da abubuwa waɗanda suke na tawili da ƙaryata abin da yake sanne a cikin ilimi da kuma tafiyar da ayoyi su zama kaman wasu theories na sciences ya tafi ya zane-zane da batu akan formuloli haka babu dadin karantawa to wannan mutumin shi yayi wannan ya daina magana akan tauhidi sai dai yayi ta da hanyar falsafa ba da qur'anin ba da kuma ainihin wato tasirin malamin sa Muhammad Abdu wanda shine kan makaranta ta Aqlaniyun a kasar Masar idan ka koma jeren gir kasusuwan Malam Dr. Burnun Kudu da yayi akan sunna da masu inkarinta zaka ji ya tsura akan wannan abin nan sannan kuma gare ni ra'ayin magabata baya mutunta ra'ayin ƴan mazan jiya sawa'un sahabbai ne ko tabi'ai ko manyan malamai yanda aka sani a musulunci ana mutunta ra'ayoyinsu shi ba ruwan shi zai iya yin watsi da su ya faɗa abin da ya ga dama yace ba su fahimta bane ba su sani bane Allah ya kyauta wa annal arab laysu kulluhum jahilan aw mutajahilan ijma'al mufassir ya jahilci ko ya kauda kansa daga ijma'in malaman tafsiri wa annal arab laysu kulluhum min isma'il ya manta cewa ba duka ne larabawa jikokin isma'il ba wa min dalika tawilul mala'ikati bil khassati min al makhluq akon da suke tawilin cewa mala'iku ba wasu mutane ba wasu halittu bane a zababbu ne kawai cikin halittun Allah cikin mutane ne da aljanu idan suka zama mutanen kirki sai Allah ya zabe su sai sasa a cikin rukunan na kusa da shi wa huwa kama qala ash-shaykh Muhammad Abduhu anna hadha an-numuwa min an-nabati lam yakun illa bi ruhin khas nafaqahu Allahu fil badra fa kanat bihi hadhihi al-hayatu al-khassa wa kadhalika yuqalu fil hayawan wal insan Muhammad Abduhu a cikin tafsirin sa na abin nan tafsirul manar afwan tafsirul abin nan tafsirin sa mai suna tafsirul qur'an na Muhammad Abduhu al-manar na dalibin sa ne na Rashid Rida ko yake cewa su mala'iku ai kawai wasu arwahu ne wanda Allah ya busa a jikin wani tsiro sai ya tsirar da wasu halittu na musamman kamar yadda aka yi mutane aka yi dabbobi wannan magana da ya faɗe ta aka yi ta masa inkari sai ya ce shi ba haka yake nufi shi ba a fahimce shi bane irin dai da kasan galibin mulhidai suke yi sai ku su faɗi magana yadda za a fahimta sai suke su faɗi ta magana ruɗaɗɗiya idan mutane suka ce to wannan magana tana da matsala kaza kaza sai su ce ba a fahimce su haka tijani yake yi ko Allah ya kyauta malam ya sake cewa fassarar nasu kalamahu zalika bi annahu arada quwwat tabi'a mutane suka ce yana nufin wato at-tabi'a wato nature ce da kanta take yi wan tashara fi awsati kathiratin awsatin kathiratin ala zaka zancen shi ya yadu wa huwa khata'un fil ilmi wa fil fahmi aidan kuma kuskure ne wala yastajimu ma'al imani bil wahyi wan nubuwat kuma ya saba wa imani da wahyi da imani da sakon annabawa waraha ba'dhum yufassiru al-ayati al-qur'aniyya ala ayyi shay'in yasma'uhu min al-muktashafat al-ilmiyya aka samu wasu kuma wadanda duk abinda suka ji na sabon wani discovery na science sai a ce akwai shi a cikin alqur'ani ya dace bai dace ba har a dinga murna ma qur'ani ba littafin science bane littafin shari'a ne littafin karantawa ne da shari'a of course akwai isharori zuwa ga wasu haqa'iq ilmiya amma ba littafin science bane da za a ce dole sai an lankwasa aya ta zama tana bada ma'anar wani abu da ya shafi kimiyya karara ba haka bane duna tathabbutin min sihhatil iktishaf fadlan an fahmi haqiqatihi wa tabi'ati basu ma tsaya sun tantance shi abin da aka gano din sabo ko kuma ya yake ba wa duna taqayidin bi usuli ilmi tafsir allati la yajuzu al-ikhlal biha kuma ba sa taqaituwa akan kaidojin ilmin tafsiri wanda bai halasta saba musu ba hatta zahara tafsirun dakham lilqur'an fa aka samu wani tafsiri katoto ya bayyana qur'ani kulluhu gaba dayan sa akan haka shine al-jawahiru fi tafsir al-qur'an na al-sheikh tantawi jawhari tantawi jawhari babban malami ne a kasar masar shi ma yayi karantawa a abin nan a makarantu a makarantar darul ulum to dama tun farkon al'amarin shi ya kasance yana yawan rubuce haka makalat yana buga su a jaridu daga bayan yan kananan littafai bayan yayi ritaya sai kawai zai zauna ce shi ma zai tafsiri ya rubuta katan tafsiri da farko an buga shi a cikin juz'ai 6 daga baya ya dinga expanding yana karawa sai da ya koma mujalladi 13 juz'ai haka da yawa shi ma cike yake da labarai marasa kan gado da maganganu wanda ba su shafi Qur'ani ba har ya dinga kwafo maganganu na wasu malaman kimiyya daga Girka daga Italiya daga Paris daga ina ne yana zubawa da sunan tafsirin Al-Qur'ani haka ya cika shi shi ma Allah ya kwashe littafin albarka yace ya ujubi tammati fi umuri al-ilmi wal jumuhi al-ajib fi tafsir al-Qur'an yana cike da ainihin wato maganganu tammat masu nauyi game da al'amarin Al-Qur'ani abin mamaki har malamai na zamanin shi wanda suke da fikira irin tashi sai da suka mai raddi kamar Rashid Rida ya mishi raddi akan haka kamar Muhammad al-Khuri kamar Mustafa al-Tayr kamar Muhammad al-Husayn duk waɗannan misrawa ne kuma su ma ƴan boko ne da suke da taratsi amma suka ga cewa kai nashi yayi zurfi nashi ya wuce makadi da rawa suka ta mai raddi aka ta rubuce hatta najiduhu yufassiru al-ayati allati tuzkaru tadhkuru iha al-mauta fi sura al-maida fayaj'aluha aslan fi ilmi tahdhir al-arwah da gaskiya abin da yayi na canza ma'ana al-qur'ani shine akwai wani suka jira al-qur'ani wanda suke tabbatar da Allah ya madaukakin sarki a nan duniya yayi wa mutane samfoki na tashin matattu akwai guri biyar a cikin bakara akwai guri daya a cikin suratu al-imran na batun annabi Isa kaga daga cikin su misali wannan mutanen banu Isra'ila wayin katantum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malu fa qulna dirbu bi ba'daha daga ciki akwai na annabi Ibrahim ko da yace arani kaifatuhil mauta daga ciki akwai na wannan me jaki aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusha da gaske akwai wancan da Allah ya ce kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum lahu mutu thumma ahyahu to waɗannan duka kamar da malamai suke faɗa Allah saboda akwai masail guda uku tushe a cikin aqida wanda bai yiwuwa ka kira in baka imani da su ba imani da Allah matsayin shi na mahalicci a matsayin shi na abun bauta imani da cewa akwai lahira bayan wannan rayuwa da kuma imani da cewa Allah ya aiko manzanni da sako al-ilahiyat da kuma annubuwat da kuma al-hayatul ukhra to saboda tsananin musu da mutane suke da shi akan lahira za ka ga Qur'ani cike yake da labari akan lahira bayani iri-iri abinda ke cikin ta na ni'ima na bala'i na azaba na hisabi na sirati na wuta na ceto komai sai Allah ya faɗa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗa sai malamai suka ce to saboda tsananin abun shine Allah ya gwada mutane samfurtin a nan duniya samfurcewa fa da gaske ne yana yi gashi ma yayi a wuri kaza ma an yi a lokaci kaza ma an yi a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma an yi annabi ya wani sahabi ya roƙa Allah ya bi mishi jakin shi ya je da shi gida bayan ya mutu jakin ya miƙe ya tafi da shi gida da ire-iren waɗannan da suka faru to
a waɗannan abu ne ijma'i a gun malaman Qur'ani kai sai ce shi ba haka bane san ba haka bane waɗannan ayoyin shi a gun shi ba mutanen aka tayar ba afwan ɗayan shi ne asabul kafi a cikin surat kafi nace Ali Imran asabul kafi shi na Nabi Isa Allah ya ba da labarin ya mai karama ne cewa yana tada mutattu to sai ya ce ai tayarwan ba wai ana tada su ne jiki da jiki ba a'a wani abu ne da ake ce mishi tahdhirul arwah shine abin da a sufici suke ce mishi conjuring a tasawuf wanda har na wajen musulunci kamar a cikin addinin buza da addinin kirista akwai wata ka'ida sananniya da duka sufiya da suka yi ittifaki akan ta shine cewa suna iya kiranye maran wani mamaci ya zo ya zauna tare da su a yi magana ko a yi mai addu’a ko ya ba da karatu shi ne asalin fikirar cewa ya annabi da mai sunan shi da mai sunan mutumin can Tijjani suna zuwa inda yake wazifa shi ne wannan tahdhirul arwah to kuma har an samu yanayin da za ka ji wannan ba da labari cewa a wuri kaza an yi kuma har an ji maganar mutum sai yanzu nan muna zaune inda yanda rika ne mu akwai wanda za mu iya yi sai mu ma wani mutum da muke son mai magana da shi kiranye bayan ya mutu sai bai zo na majalisin na haiba da fatawa ko yayi mana addu'a kuma kamantansu suna yin wannan kuma har ka ji muryar shi ka gane muryar in ka santa malamin musulunci suka ce a wannan ai shedanu ne suke wa mutane wasa da hankali shedan ne za a kira sai ya zo da kuruwar mamacin idan wannan kuruwa dama ta kadara ce tana nan tana yawo tana sharholiyarta sai ta tawo ta irin wannan abin ta karaba ta da mutane to shine tahdhirul arwah kuma shi wannan mutumin yana yin wannan addinin sufi ne yana yin wannan abu in fa a lokacin har suna da wata kungiyar su ta irin wannan sufayan na duniya gaba ɗaya suna wannan in ka je karanta ko me za ka karanta akan tahdhirul arwah a cikin philosophy ana karatu akan abu a cikin metaphysics suna ce mishi da turanci conjuring co j u r i n g conjuring to sai yace waɗannan ayoyi dalilai ne akan tabbatar da cewa qur'ani ma ya kawo waɗannan abubuwa kaga wannan bata ce da sunan tafsiri wa annahu istikhraju wa annahu istukhrija minha bi za'mi yace daga nan aka samu abu hatta yaqulu har yana cewa wal muslimuna yu'minuna biha ai muslimi sun imani da tahdhirul arwah حتى ظهر علم الارواح بامريكا اولا ثم بسائر اوروبا ثانيا انا نا ها وني ها ابن يزما وني علمي kuma har ya bayyana a kasashen America daga baya bayyana a wasu kasashe har yanzu kuma akwai wanda suke fatin irin wannan abu musamman yan addinin buza wa fil huruf al muqatta'a awwala surati ali imran alif lam mim ya'qid basan tawilan unwanuhu al asrar al kimiyaiya fil huruf al hijaiya kaji a cikin tafsiri fa ko wasu sirori na chemistry a cikin harufa atafihi bima yab'udu anil ilmi wa an fitratil aqli kadhalika ya kawo abin da ya nisa da ilmi ya nisa da hankali wala nazalu nuwafi nuwafa bi misli takallufati hadhihi fi asrina hadha har yanzu ba a gushe ba ana samun irin waɗannan maganganu na ta da kayar baya a cikin karatu nahnu naqdiru nuqaddiru hirsal katibina على إظهار إيجاز القرآن والنهوض بالمسلمين في مدارج الرقي لكنهم أخطأوا الطريق يتي موبا ما إنكار كدأي مربوطا دقو كرنسو نبتدى يد القرآن يدما غاغاغاسا يومن كارا حرزك مسلمي دا تادسو دقو كونتير دا سكي أما دي باب شكا كسكورن چه هنياني أچه زا أجوي آيون القرآني dan su zama wato na kimiya falesa tariqu ila zalika bi mukhalafati al-ilmi fi darsihi wal qur'ani fi usuli basi ba daidai bane yanzu haka a canza yadda ilimi yake ko a canza yadda bahasan ilimi yake musulmai sun yi zamanin da suka ci gaba kuma ci gaban su bai faru ta hanyar harafa qur'ani sun ci gaba da ruko da al-qur'anin ne yadda ya kamata da shi da sunna suka ci gaba da kuma gwagwarmaya a cikin ilimin zamani din sai suka samu a Andalus ne a ainihin Samarkanda ne a Baghdad ne a Suriya ne a Misra duk musulmai sun tada civilization iri daban-daban da nan kurkusa a Turkiya eh daban-daban na ilimi ba tare da sun harafa Qur'ani ba wa kan zaharat durududun wa munaqashat haula hadhihi alqabaya kulliha an samu mai da martani da yawa akan wadannan abubuwa lakin lam yadhhar tafsirun kamil kamilun multazimun bi manhaj at-tafsir fi dhalika alwaqt amma ba samu cikakken tafsiri da wani malami ya tashi yayi dan ya mai musu da martani ya gyara tafsiri ba yatadammanu tafsir as-sahih fi hadhihi al-ayat al-kathira wanda za a ce an yi tafsiri mai kyau ingantacce game da ayoyin da suka shafi kimiya hatta idza kana ar-rubu' al-akhir min al-qarn ar-rabi' ashar nashatat ad-dirasat al-qur'aniyya nishatan 'aziman sai a karshen karni da ya gabata wato karin da ya gabata daga shekara ta 1300 zuwa da 1399 ke to karshen shi shine aka samu habakan ilmomi na bincike a cikin tafsiri sanda aka fara kafa wato santoci na bincike game da ilmin alqur'ani a jami'o'i da makamantansu wa zahar dirasatun tafsiriyya libadi suwari aw aljawanib aka samu kuma littafai da suka zo suna magana kan surori ko su bangarori kamar zaharat tafsiru tafasiru mutanawwi'a aka samu tafsirai kuma daban-daban zatu manahija mubtakara muta'addida a bisa salo wanda yake sabo mai ban sha'awa fiha tajdidun fi ardi ma'ani kitabillah salo mai kyau na bayanin ma'anar alqur'ani ya atamidu usul at-tafsir amma kuma bisa dogaro da ka'idar ilimi wa yu'awwilu alal madarisi alal masadir al-qadima da kuma dogaro da littafai na da wa yula'imu hajatal qari al-mu'asir da kuma biyan buƙatar makaranci a wannan zamanin mai karatu na wannan zamanin fi do'il istiqrar da haƙaiƙin ilimi a lokacin da mas'alolin ilimi sun tabbata wanjila'ul ghubar an akhta'is sabiqin kuma an gano kurakuran da wasu suka yi wa in kana ba'dhum ta'athara bi akhta'is sabiqina lakin fil jumla yu'tamadu 'alayha aka samu duk da wasu malaman sun ta'asirantu da kurakuran wasu amma dai littafin suka zama abun dogaro zai mana magana akan wasu daga cikin su insha Allah wannan ke sai mu tsallaka al-ibar na al-imam Shamsuddin al-Zahabi Allah ya gafarta mishi zamu tashi inda malam yake cewa sanata 60 wa 300 abubuwan da suka faru a tarihin musulunci shekara ta 306 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiha wa qablaha a wannan shekarar da kuma kafin wannan shekarar amarat ummul muqtadir fi umuril ummati wa nahat uwar halifa al muqtadir ta zama ita ce mai fada aji ta zama kafa halifa kenan tunda halifa ne dan kankani shekarar su 13 kamar yadda muka ji yaro ne dan kankani shekarar shi 13 saboda haka uwar shi mai suna shagab wanda asalinta baiwa ce mun faɗa ran nan cewa larabawa suna da dabi'a sanya ma bayin su wasu sunaye masu daɗi sunanta kenan shagab mai shagab sharholiya wato shakatawa wadda take tana da wata sakatariya ita kuma wani sakatari afwan mai suna Ahmad ibn al-Khasib ta saba cire shi kuma ta sa wani mai suna Abdurrahman ibn Sahal to su suke mata PA duk abin take bukata na rubutu su suke mata ta zama ita ce take faɗa ita take cewa a bari li rakakat ibnha saboda danta bai da yadda zai iya fa innahu lam yarkab lin nasi zahiran منذ استخلف تند اكسا شاليفا بي تا فتووا ما ا cikin sutura ta aiki ko ya zo office ko ya hau doki ko ya tafi jihadi ko ya presiding meeting ba wani abu da yake na function a matsayin shi na halifan musulmai sai ya ce yana wasa kawai abin shi a cikin gidan sarki ila sanata ihda wa 300 haka aka cewa tafiya a wannan tafiyar abin nan da baya da baya har shekara ta 311 thumma wali ibnuhu ali wallabnahu aliyan imrata misr wa ghayriha wa huwa ibnu 40 sani a wani lokacin ne kuma yasa dan shi yana da da yasa shi gwamna a misra shi kuma lokacin shekarar shi hudu yaro dan primary nawa kenan wa hadha zabi yace wa hadha min al wahani alladhi dakhala ala al umma wani ya daga cikin tsananin rauni da Allah ya jarabci al'ummar musulunci da shi la hawla wala quwwata illa billah shi halifa muqtadir Allah ya gafarta mu shi daga cikin halifofi da suka zama musulmai kofa ta bayyana fitintunu iri daban-daban ta hanyar matan shi daga wannan shagab uwar muqtadir da kuma in kun tuna wata abaya da muka yi labarin aurenta qatarun nada bintu khammarawai wanda aka ce ba a taba ganin amarya yar gata mai kayan daki irin nata wanda sai da aka ira kumi dubu daga misra zuwa iraki suka dauki kayan dakinta abinda yake cewa jihazul arus kuma a ce kayan gara to ita ma ta zama mishi fitina da ita wannan shagab wadda ta rike komai ta zama ita ce ma mai fada aji da kuma wata mai suna janhaq ko wani abu makamancin haka ita ce ita kuma ummul muktafi shi ma yayi halifa akwai kuma wata sunanta fitna da ka sani sunanta kenan ita ce uwar khalifa al-qahiru bi amrillah waɗannan duka in ka bi tarihi ɗaya bayan ɗaya kowace ita ma wata ƴar siyasa ce ƴar gwagwarmaya kallabi tsakanin rawuna kuma duka asalin su bayi ne ba mata ne wai ƴaƴayi ba sannan kowace ta yi kisa ta kulla makirce kuma duka a tarihi su ma kashe su aka duka kowace abokan hamayya ne suka sa aka sa mata guba wata aka danne ta da filo wata aka kaza haka duk aka kashe su wannan dama an riga an shiga zamanin fitintunu daga farkon shekara ta 300 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji yayi mana shi walamma kana fi hadha al'am ana nan a wannan shekara amarat ummul muqtadir a samal wannan ba masal bane samal ne kuskuren injini wasifata shagab tajlisu lil mabalim ita ummul muqtadir waccan matar sai ta cire maza daga aiki sai ta sa wata wasifa ita ce kamar wato me za a ce mata kamar jakadiyarta mai suna shagab a samal kaji samal shi kuma ma yake nayi ita ma baiwa ce ita ce a lokacin ita ce shugabar bayi ta abin nan ta wannan kasuru din ta wannan gidan sarkin ta wannan fada to ita ta zama wato tana zama a fada ta saurari kararraki ta yanke hukunce ta yi rufarin maganganu zuwa alkalai da gwamnoni ta zama kamar ita ce active shugaban kasa wannan shi ne karin na farko a musulunci da aka irin wannan rashin tsarin an tajlisa lil mabalim wa tanzura fil qasas kull juma'atin bi hadarati al qudat za ta zauna a kujera a fada alkalai da malaman fada su zauna ta saurari kararraki ta yi maganganu ta bada hukunce wa kanat tubrizul tawaqi'a wa alaiha khatwa takan fito da letters at tawaqi ita take rubuta su da hannunta ta yi signing a madadin ita uwar shugaban kasan ita kuma a madadin shugaban kasan kamar yadda Mas'udi yake fada a cikin tarihi sai yake cewa galabatin nisa'u alal mulk wa tadbir a lokacin mata sun kwace shugabanci da gudanar da al'umma musulmai hatta inna jariyatan li umil muqtadir tud'a thamal kanat tajlisu lin nadri fil mabalim al khassati wal amma haka Mas'udi ya fada a cikin tarihi to da haka ba sabon abu bane wannan da kake gani kaji an ce ga wata mata ko ga wata matar gwamna ko sarki ko matar shugaban kasa ta yi kane-kane duk sai abin da ce shi ma bai isa ya magana ko uwar wani ko uwar gwamna ko uwar sarki duk abu ne da aka saba gani tun wancan lokacin Allah da ya kyauta to wannan samar ita ce kahramana a kahramana suna nufin wato kamar kace shugaban ma'aikata ko shugaban bayi ana nan haka ita ma wannan ce amfani da damar ta samu ta tara kuɗi ta yi arziki ta yi ƙarfi tana da 'yan abin nan ɗinta wato 'yan fadarta waɗanda suke taya ta duk wani makirce daga baya ita ma aka ga bayanta aka cire ta aka kashe ta aka kwace kuɗaɗenta aka sa wata mata mai suna Ummu Musa Sukaina bintul Abbas wadda ita ma daga baya ta yi laifuffuka da yawa akwai wani babban minista wanda ya taɓa mata wani kuskure ya raina kanshi kuskuren kawai shine ta zo ofis ɗin shi ya batta ta jira bai ganta ba har ta gaji da jira to akan wannan sai da aka wulakanta shi aka sauke shi aka kore shi aka kwace kudin shi nan ya tuna sunan shi Al-Wazir Ali ibn Isa aka mishi wulakanci akan ta sai zamana kawai bayi mata suke da ta cewa a gwamnatin su a muqtadir Allah ya kyauta wa fiha aqbala al-qa'im Muhammad ibn Mahdi sahib al-maghrib fi jushi fa akhadha al-iskandariya wa akthara as-sa'idi thumma raja sannan sai kuma wato gwamnatin yan shi'a ta nan Africa ta maghrib su ma suka take advantage wancan Ahmad abunna Muhammad al-Mahdi ya shiga kasar Masar ya kwace garin Iskandariya da wani bangare na Sa'id Misr wa fiha a wannan shekara tufiya Ahmad ibn al-Hasan ibn Abdul Jabbar Abu Abdullah Sufi Baghdad wannan malami ya rasu rawan Ali ibn al-Ja'ad yana da riwaya daga Ali ibn al-Ja'ad wa Ibn Ma'in wa jama'a wa kana thiqatan sahib hadithin malami ne amintacce ma abocin hadisi mata annayifin wa 90 sana ya rasu shekarun sa 90 da wani abu wa fi al-qadi abul abbas ahmad ibn umar ibn surayj al-baghdadi sai kuma babban malami mai suna al-qadi ibn surayj babban malamin shafi'iyya shekhu shafi'iyya wa sahibut tasanifi fi jumada al-ula ya rasu a jumada al-ula wa lahu 57 sana wa 6 ashhur shekara 57 da wata 6 wa kana yuqalu lahu al-bazul ashhab ana ce mishi wato abin nan al-baz wannan tsuntsu igul ko al-ashhab shine wato mai ruwa biyu kenan ana mai kirari kamar a ce zaki ko da musa ko na makamancin haka wali ya kaza a shiraz ya yi karanci a garin shiraz wa faharas wa firas kutubihi yashtamilu ala 400 musannaf lissafin littafin shi ya kai littafi kala 400 rawal hadisi an al-hasan ibn muhammad az-za'farani wa jama'a wannan babban malami ne alƙali ne ya daga cikin manyan malaman fiqhun kasar iraki wanda ya gamu da wasu cikin daliban ibnu uyayna ya karatu a gunsu ya kuma saurari hadisi a gun waki'u haka da al-hasan az-za'farani da aka ambata daliban imamu shafi'i da abbas an-duri kuma ya koyi fiqhu a gun abul qasim usman ibn bashar wanda yake ɗalibin al-Muzani da muka taba karanta tarihinsa malami ne da ya karantar da irin su Imam Tabarani ana kirga shi cikin mujaddidai kusan akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shekara 100 Allah ya tada wani wanda zai zama ya sabunta wa musulmi addinin su to ana tattaunawa akan su waye waɗannan malaman kowa na ijtihadin shi nan bai ayyana ba abinda yafi dacewa shine kar a takaitu akan mutum daya malamai da yawa da sarakuna da mujahidai da manyan masu fada a jidi sun cika wannan sharadin ko sun yi tajdidin musulunci a kari na farko akan ambaci Umar dan Abdul Aziz ala ra'asul mi'a da shi da abin nan Al-Qasim dan Muhammad jigan sayyidina Abubakar din nan da shi da Al-Hasan Al-Basri da wasu kamar Ibn Sirin wanda suka rasu a daidai ƙarshen ƙari na farko to a ƙari na biyu kuma aka ambaci mutane irin su Shafi'i irin su Abu Dawud at-Tayalisi irin su Yazid ibn Harun da irin su Ashhab a ƙari na uku to shine wannan daidai shekaran kenan aka ambaci al-Imam an-Nasa'i da shi wannan Ibn Surayj da al-Hasan ibn Sufyan da al-Imam at-Tahawi in ka tsallaka kuma ƙari na gaban su hududul 400 akan ambaci malamai irin su Abu Hamid al-Ghazzali da Abu Hamid al-Iskrayini afwan da wasun sa a ƙari na biyu shine ake ambatan al-Ghazzali da Salahuddin al-Ayyubi da wasun su a ƙarni na 6 sukan ambaci malamai irin su Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi a ƙarni na 7 sukan ambaci malamai irin su Ibn Daqiq irin su Ibn Taymiya a wannan ƙarni na 7 in ka tsallaka daga nan kuma aka ambaci irin su al-Imam al-Iraqi irin su Muhammad al-Fatih wanda ya bude kasar Constantinople to daga ƙarni na 9 ne su yi yace to shi kuma shine ko ba gaskiya ba yace shi kuma da kanshi shine yana sa ran shi ne ya daga sai abun ya rashi fada da su da Sakhawi ce ya zai yace shine na ƙarni na 9 to haka dai har zuwa zamanin da muke rayuwa Allah dai ya sa mu gama lafiya.
to wannan malami kenan wa fiha Abu Abdullah ibn al-Jala az-Zahid Sheikh Sufiya wasmu sunan shi Ahmad ibn Yahya Sahib az-Zannuni al-Misri wal-Kibar yana da Zannun wannan babban sufi na Misra wa kana qudwata ahli Sham ya kasance abun koyi wa mutanen Sham wa tufiya fi Rajabin ya rasu a watan Rajab na wannan shekara ta 306 wa qarsu ila anil mahabba fa qala mali walil mahabba ana uridu ta'allumat tauba an tambaye shi game da mahabba soyayya a cikin sufanci yace ni inani ina ita ina so in koye da zan samu tuba ne Allah ya karbi tubata wa fiha hajibu ibnu arkin al-farghani ad-darir al-muhaddis malam hajib ibnu arkin wanda yake makahu ne malamin hadisi rawan ahmad ibnu ibrahim ad-dawraki wa jama'a wa lahu juz'un mashhur wa fiha al-husayn ibnu hamdan at-taglibi zubiha fi hafs al-muqtadir bi amri wana al-husayn ibnu hamdan amshi yankan rago a gidan yari muqtadir sa aka yanka shi wa fiha al-imam abu muhammad abdan ibnu ahmad ibnu musal al-ahwazi sai kuma malam abdan ibnu ahmad al-ahwazi al-jawaliki al-hafi baba malami sahibu tasanif mai da tafai da yawa sami'a sahal ibn usman wa ababakar ibn abi shayba wa tabaqatahuma wannan sune malaman sa da ire-iren su wa kana yahfazu 100,000 hadith ya da hadisi miliyan 100 warahala ila al-basra 18 marra ya tafi ba kasan basra daga ahwaz sau 18 tufiya fi akhir sana ya rasu a shekara karshen shekara walahu 90 sana wa ashhur ya rayu shekara 90 da wani abu a duniya wa fiha Muhammad ibn Khalaf ibn Waqi al-Qadi Abu Bakr al-Akhbari sahibu tasani sai kuma malam Muhammad ibn Khalaf ibn Waqi al-Qali wanda yake mishi laqabi da Abu Bakr al-Akhbari sahibu tasani rawa an Zubair ibn Bakkar wa tabaqatihi wa wali qada'a al-Ahwaz ina gaba mun bar shi haka dan dan taba wancan shi ma insha Allah Na'am sai usul fiqi ala manhaj al hadith na Sheikh Zakariya al Pakistani yake cewa an nasikh wal mansukh ka'idojin usul fiqi na magabata game da mu'amalantan an nasikh nassin da ya shafe wani wal mansukh da nassin da wani nassi ya shafe shi al qaidatul ula qaida ta farko muradus salafi bi kalimatin nasikh laysa huwa al-muradu inda al-mutaakhirin akwai bambanci tsakanin yanda magabata suke italakin kalma an-nasakh da kuma yanda ƴan baya suke italaki qala ibn al-qayyim fi i'lam al-muwaqqi'in ibn al-qayyim yana cewa muradu ammati salaf bin-nasfi bin-nasikh wal-mansukh raf'ul hukmi bi jumlati taratan yace idan malaman da suka ce an-nasikh wal-mansukh galibi suna nufin cire hukunci a dunkule a wataratan bi jumlati taratan wani lokaci a dunkule ma gaba daya wa huwa islahul mutaakhiri wanda irin wannan shine abinda mutaakhiruna suke nufi da abu kaza halas ne sai wanda liye zai ce haram ne wa raf'ul dilalati al-am wal mutlaq wal zahir wa ghayriha taratan wani lokaci kuma magabata suka ce nas suna nufin an cire mazdancan ma'ana mai fadi an ware wani abu ko an yi wato takhsisin wani am ko an yi taqayidin wani itlaqi zai shi ma naskhu ne taratan imma bi takhsisin aw taqayidin aw hamli mutlaqin ala muqayyadin kamar da muka ambata wa tafsirihi a fassara shi wa tanbihun ko kuma ai fadakarwa akan shi fa naskhu indahum wa fi lisanihim huwa bayanu al-murad bi ghairi zalika al-lafz idan wani lafazi zo dunkulalle sai wani zo tafsilan yayi bayanin sa to yayi mishi nasu bi amrin kharijin an wani nasi yazo daban yayi bayanin wani dunkulalle wa man ta'ammala kalamuhum ra'a min zalika fihi ma la yuhsa in ka tsaya kana kalci maganar magabata zaka ga haka da yawa wa zala anhu ishkalatun
awjabaha hamlu kalamihim ala al-istilahi al-haris al-mutaakhir, kuma wannan zai kawo maka da wasu rigingimu da zaka samu kanka a ciki idan ka ce bari kai mu magana su fassara da irin lafazin ko ma'anar da ake ba a nasku a yanzu, dan za ka ga ba nasku bane.
Wa qala sharhi fil muwafaqat an-nasku indahum fil itlaqi a'ammu minhu fi kalam al-usuliyyin,
in suka ce an-nasku to a wurin su ma'anar shi tafi fadi fiye da abin da aka sani a gun malaman usuli.
Faqad yutliquna ala taqyid al-mutlaq naskhan,
taqaita wani mutlaki a gun su nasku ne. Kamar misali ayata ta ce a yanke hannun barau, to kaga hadisan da suka ce ga inda za a yanke, ga yadda za a yanke, sai su ce to waɗannan hadisan sun yi naskin ayar. Kaga a yaren mutaakhirin kuma za a ce taqyidi ne ko tafsiri.
To haka wa ala bayanil mujmal wal mubham naskhan,
hakanan bayanin mujmal aqimus salata, kaga mujmal hadisan da suka zo daga bayani akan sallah mufassala ne, to za su ce ta yi nasu.
Kamar yutliquna ala raf'il hukmi shar'i bidalilin shar'i mutaakhir naskan,
kamar yadda kuma asalin ma'anan nasku din wanda shine shira wani hukunci a sa wani a madadin shi, shi ma suna ce mishi nasku.
Da anna jami'a zalika mushtarakun fi ma'ana wahid,
duk wannan yana tarayya a ma'ana guda daya. Saboda tun farko abinda ake so mutum ya gane shine kana kan tafi malaman da kana karanta su, ka dinga hararo cewa in sun ce nasku ba dole dauki maganar da ake nufi daga baya ba.
Na biyu alqaida thaniya an-nasku yathbutu bidalilin wa la yathbutu bil ihtimal,
ba'a da'awar cewa kaza hukuncin shi an share sai da dalili karara, yuwar haka ba dalili bane, ce to ta yu ba dalili bane, sai akwai nassi karara da ya tabbatar da wannan.
Mu rike wannan ka'ida muhimmiya ce, za ta ware maka da dama daga cikin ishkaliyat. Al-aslu fi dalil annahu muhkamun ghayru mansukh,
asali game da duk wata aya ko hadisi shine hukuncin sa tabbatacce ne, naskhu shine arid shine sabu abu da ke bujiro masa.
Fa idza jaa nassani zahiruhu mata'arud fala yuqalu bi naskhi ahadihima limujarradi ta'arudi,
idan ka samu wasu nassoshi guda biyu kaga cewa suna karo da junan su a zahiri, to kar kai marmaza ka ce daya ya soke daya dan kawai sun yi ta'arudi. Lianna alqawla bin naskhi limujarradi ta'arud huwa ihtimalu, dan wannan kawai shaci fadi ne.
Wan nasku la yathbutu bil ihtimal,
ba a tabbatar da nasku a haka.
Wa mimma yu'jabu lahu, da gaskiya abin da zai baka mamaki alqawlu bi ihtimali nasl hadith li mukhalafatihi li qawli imam min al a'imma,
magana da wasu malamai suke cewa za a iya yin tunanin cewa wani hadisi a ce an soke hukuncin shi, me dalilin su? Saboda wani malami yayi fatawa da sabanin hadisin, sai wani ya ce kawai to babu abin da zai sa malamin nan ya yi haka sai in ya da dalili an soke hadisi, babu bu dalilin, da wannan ihtimalin zai watsi da nassi ya rike maganar wani mutum. Wannan kaga ashe abin mamaki ne sosai a cikin ilimi.
Fa hadzal qawlu butlanuhu la shakka fihi,
wannan zancen barna da ke cikin shi babu shakka akan ta, ba a aja maganar wani, ba a daukar maganar wani malami a aja hadisi, ba a daukar, ba a haka malami ya magana karar saba hadisi ba za a dauka. To aswa min hadha shine bayan aja hadisin kuma ai da'awar cewa malamin yana da hujja da ta sa ya wannan magana, sai ko a nema mishi uzuri a ce ta yi bai sani bane, ta yi wata fahimta ya yi kuskure, ta yi sanda zai fata wannan ya manta hadisin, ta yi ba abin da bai zo mishi ta hanya ingantacciya ba, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya dinga samun musu mafita a cikin Raful Malam. To maimakon wannan sai a nasaba malami a matsayin shine ma wanda Allah ya aiko ya bayanin shari'a, wannan kuskure.
Wa kada bayyana Ibn Hazm anna an-naskha la yathbutu bil ihtimali fi kitabihi al-ihkam fa qala,
a cikin littafin Ibn al-Qayyim afwan Ibn Hazm al-ihkam fi usul al-ahkam yana cewa
la yahillu lil muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaqula fi shay'in min al-qur'ani was sunnah hadha mansukhun illa bi yaqin.
Ibn Hazm a irin yaren shi yace bai halasta ga mutum wanda yake musulmi ya yi imani da Allah ran tashin al-qiyama ya iya cewa kaza na qur'ani ko sunna an soke hukuncin sa sai in yana da yaqinin an yi haka.
Wa man istajaza khilafa ma qulna,
duk wanda ya halasta wa kanshi sabana abin da muka fada fa qauluhu yaqulu ila ibtalish shari'ati kulliha wannan magana tashi manufarta yana so ya ruguza addinin musulunci la'annahu la farqa baina da'awahu an-nasakh fi ayatin ma aw hadithin ma baina da'awahu da'awa ghairihi an-nasakh fi ayatin ma aw fi hadithin ma wa hadithin akhar don babu wani bambanci tsakanin shi tsakanin maganar shi na cewa aya kaza ko hadisi kaza an soke shi da maganar wani can daban wanda zai ce aya kaza ko hadisi kaza an soke su da wani hadisi kullu ma sabata bi yaqinin fala yubtalu bidhunun da ban tabbata da yaqini ba a kawar da shi da a gani na da zata zaci sai an samu yaqini dan uwan shi wala yajuzu an tusqata ta'atu amrin umirna bihi amarna bihi Allah ta'ala wa rasuluhu illa bi yaqinin naskhin la shakka fihi bai halasta wani ya ce mu zo mu daina aiki da wani abu da Allah ya ce mu aiki da shi na Qur'ani ko sunna kawai dan magana wani sai an samu yaqinin cewa an soke wannan hukuncin an daina aiki da shi ba haka ba za a bi magana kowa akai alqaidatu salisa la yadkhulu an-naskhu fil akhbari aw al-qawa'id al-kulliya ba a shafa hukunci game da labarai labari shine abinda aka faɗa na cewa za a yi kaza a lahira ko an yi kaza a zamanin baya kowa na dan aljanna ne kowa na dan wuta ne kowa na a zamani kaza ya rayu ko annabi kaza da su wane ya gwagwarmaya waɗannan labaran ba a zuwa kuma a ce ba haka bane dan lazima haka to Qur'ani ya faɗi ƙarya kenan wa hashallahu an yaqula zalika sannan alqawaidul kulliya alqawaidul amma suka shafi musulunci irin ka'idoji wanda suke alkulliyat ka'idan addarar la darar la dirara addarar yuzal da ire-iren su suna nan sabita qawaid na shari'a usuma ba'a in nasu akan su kaman ka'idar cewa akwai tashin alkiyama ka'idar cewa babu manzo a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka'idar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama balarabe ne jikan annabi Ibrahim ka'idar cewa addini ya cika ba za a canza ba irin wannan qawaid sabita to kuma babu maganar shafewa babu yadda wani ya zuce daga baya Allah ya aiko shi ko annabi ya ce mishi ko an ga mishi a mafarki ko ya yi tunanin ya kamata duk wannan ba za a karba ba istaqarra al-ulama'u al-adillata dallata 'ala an-nasakh fa wajadu anna an-nasakh yadkhulu fil ahkam ash-shari'ah juz'iyya malamai sun tsaya sun yi nazari da bincike akan ka'idoji da abinda nasakh yabo akan su sai a ga cewa suna faruwa ne a cikin qawa'id juz'iyya abinda ya shafi sahur abinda ya shafi alula abinda ya shafi lokacin da ya kamata a yi buɗe baki abinda ya shafi tamattu'i abinda ya shafi ramuwar azumi abinda ya shafi zihari abinda ya shafi kafara sune alqawaidul fiqhiyyal juz'iyya ko mun gani wala yadkhulu fil akhbari aw alqawaidul kulliya qala ash-shatibi fi muwafaqat an-nasakhu la yakunu fil kulliyat wuqu'an wa in amkana aqlan nasakhu baya zuwa a cikin ka'idoji kulliyat bai faru a aikace ba ko da yake a hankalce yana iya faruwa inda Allah ya so da yayi amma Allah bai yi haka ba da mun Allah ya sashi matsayin ka'ida amma to bai canza ba wai dalil ala zalika al-istiqra'u tam wa anna shari'atan mabniyatun ala hifdh ad-daruriyat wal hajiyat wat tahsinat ka'idoji tabbatatu suka nuna haka da kuma ginin shari'a akan cewa tana tabbatar da abubuwa na larura da abubuwa na buƙatu da abubuwa na kyautatawa mun yi bayanin wannan a baya an aka ce daruriyat sune abubuwan da in ba a yi su ba za a iya mutuwa numfashi abinci ruwa to wannan daruriyat kenan ko kuma hajiyat buƙatu waɗanda ɗan adam na tsananin son su amma idan bai yi su ba ba zai mutu ba zai iya tagayyara zai iya shiga cikin wahala ko kunci amma ba dole bane alal misali aure hajiyat ne alal misali cin abinci so uku a rana alal misali sanya cikakkiyar sutura abin nan a ce asin da asin ko hulla wannan to hajiya ce dan adam ya da bukata zuwa gare su amma kuma babu su zai iya rayuwa sai da rayuwa za ta shiga cikin kunci haka sanya gishiri a abinci sanya siga a abin sha sanya turare irin waɗannan duka hajiya ce ko kuma tahsiniyat waɗanda su kuma kawai kwalliya ne ko da su ko ba su ana iya rayuwa kai aure na daya kai haja ko ko ba haka ba to me sa sai kai wata ha haja ce ita ma to kaji ba rubuci yace haja ce ita ma to a ce ka gama aure duk a cikin haja ku yanga dai ai ka ci ai dai ka san ba haja ba ce ko yawa bayan an maka riga kuma kace dole sai an maka aiki a wuyanta sai an maka wani ashe kuma kullun sai ka goge bayan an wanke hular kace sai an mata stati wannan ta hasina din ka gina gida ya isa ba dole kuma sai an zo gidan an mishi an sa fulawoyi an sa karnuka an sa kaza duk waɗannan tahasidan ne ko da su ko ba su sunan su gida to irin waɗannan abubuwan wajani idzalika la yunsakhu minhu shay'un duk abin da ya shafi darura da haja ba a goge komai a ciki da shi da tahsin wa man istaqra'a kutuba annasikh wal mansukh wajada hatiqa hadha al ma'na idan kai bincike irin zaka ga haka fa inna ma yakunu an-naskhu fi juz'iyati minha amma ana yin naskhu ne a rassan wadannan abubuwa wa amma al-khatibu wa qala al-khatibu fi faqih al-mutafaqqih ma al-khatibu yace wan-naskhu la yajuzu illa fi ma yasuhu quhu ala wajhayni naskhu baya faruwa sai akan abin da za a yi shi ta fuskoki guda biyu kas-sawmi was-salati wa ghairi ma min al-ibadat abin da za a yi shi ta wata fuska ai ta wata fuska wato zaka yin azumi tare da mutane a Ramadan idan baka samu hali ba karama zaka yin sallah a cikin majami'i idan an ta kubuce maka karama zaka iya yin sallah a wannan masallacin zaka yi kuma a wannan masallaci amma kaga qawaid sabita suna nan yadda suke babu canji ka'ida ce misali musulunci bai da haifa wani da ba sai ta aure babu yadda za a ce a canza wannan ka'ida ka'ida ce ta musulunci musulunci bai da mace ta aure ba sai da wali to babu yadda za a ce ai ba haka ba ka'ida ce ta musulunci musulunci bai da ai ciniki ba sai da yarjejeniya sai ka yarda na yarda qawaid sabita kenan yace wa amma ma la yajuzu illa an yakuna ala wajhin wahid abinda bai halasta ba sai ta fuska daya misalin tauhidi kaman tauhidi bai halasta mutun ya shirka ba wa sifatin lahi ta'ala fala yasuhu fihi an-naskhu wa kadhalika ma akhbara Allahu an bai yiwa azo a ce an cire wani suna daga cikin asma'ul husna a ce yanzu kuma ba suna Allah bane babu haka yace wa kadhalika ma akhbara Allahu min akhbari al-quruni al-madiya haka nan abinda Allah ya bada labari annabawa da al'ummomin da suka gabata wal umam fala yajudu fiha an-naskhu ba a taba saukar da wata aya akan wani labari daga baya kuma azo a ce a ba haka ake so labarin ya kasance ba wa haka nan وهكذا ما أخبر أن وقوعه في المستقبل حكى ابن رضو أنا نقبا كخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم إلى الأرض ونحو ذلك دائرة إيران ودنا فإن ذلك فإنه لا يجوز دوانا فإن نسخ فيه لا يجوز دوانا بيها لست أقوجي وانا أبا أتكنسو أتي غاوة آية تالو تاتي لابار الدجال كما باهاك بني كولا بار دعوة النبي إيسى باهاك بني كولا بار فتوى رانا دقا يمتشنتا ba haka bane duk waɗannan babu nasu a cikin su don ka gane wannan zaka huta game da masail da yawa cewa menene ake iya nasu shine alqawa'il al-ahkamul juz'iyya fiqhu wanda ya shafi halas da haram ya shafi wajibci da karhanci da mustahabbanci sannan su din ma ya zama akwai dalili tabbatacce akan ainihin wato nasu din insha Allah to bari mu saurara annin sai Allah ya kuma darasi na gaba وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله